Jamhuriyar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio a amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau za mu yi magana ne akan wasan da ke tsakanin kanawa da zazzagawa. Jama'a masu sauraron mu, shirin namu ne yau shirin rahani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin tarihi a zauren namu inda ya fayyace mana yadda wasan kanawa da zazzagawa ya samu asali. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda a yau zai fayyace mana tarihin asalin wasan kanawa da zazzagawa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abdullahi Garba, Imam Cidin Wuzurci, mai karanta wa kwalejin Shari'a da sha'anin addinin Musulunci ta Amir Kano, wato Kano Amir Kano College of Islamic and Legal Studies Kano.
To shin ina wasanni tsakanin kabilu ya samo asali?
To
alal misali kaman tsakanin kanawa da zazzagawa, a bamu labari yayi aka yi faru kuma wani irin wasanni?
To musamman dai shi kamar wasan da yake tsakanin kanawa da kuma zazzagawa, wasa ne wanda yake yayi suna, ya shahara sosai. To akwai wato ra'ayin masana guda uku. Akwai wanda suke cewa asalin faruwar wasan wasan da yake tsakanin zazzaga da kanawa shine yaki ne sabbaba. Wato akwai wanda suke cewa kuma wasan wasa ne, irin wato misali wasan dan kani amma dan wa da dan kanwa, misali
na aurata ya shiga tsakani,
yauwa na tauba shi da ake cewa, wato dan yewa da dan kani ko dan wa da yar kani ko haka ai ana wasa. To wannan guda uku kenan. Akwai kuma wanda suke ganin wasan kaka da jikai, wato kanawa
samu asali.
Wai akwai wanda suke daukan cewa Ibrahim Dabo sarki na biyu a lokacin Fulani bayan sarki Sulaimanu a Kano, to kuma sarki Muhammad Ibrahim Dabo, to ana su suna daukan cewa zazzage ne. Saboda haka sai suke daukan tunda shi bazazzage ne, to lalle tunda sarki uba ne ga talakawansa, to ashe ɗan Kano sun zama su ma wato jikokin zazzagawa, tunda babansu Ibrahim Dabo ɗan zazzagawa ne a fadarsu. To masu maganar yaƙi ɗan masani yana shi Allah ya ji kansa, ɗan masanin Kano mai tama Sule ko wato 1993 sai ya magana ya ce wato karfi aka samu yanzu daya tsakanin kana zazzau da kuma Kano. To sai zama cewa da ake cewa fadan da karfin ka kamar da shi wasa, to haka abin ya kasance tsakanin kanawa da zazzagawa, kowanne yana jin yana jin kansa. To saboda haka sai zama cewa aka je ne yakin ma aka dawo ana wasa. To shi kuma Muhammad Balaraba Umar, ana ce masa MB Umar, shi kuma malami aljari'ar bayar Allah ya masa rasuwa a 1990 a makon Hausa, ya ce da wato ana samun yaki tsakanin wato misali karsashen Hausa domin su bunkasa wato misali mulkin su. Ke sa wancan lokacin kawai in sarki ya bunkasa kawai sai je afka wata wannan wata daula ko kuma wani gari, kawai ya shigo da shi cikin sa ya faɗi da wannan dansa ya faɗi da daular sa ko kuma ya faɗi da kasar sa ko mulkin sa. To sai zama da cewa wato zazzau ta yi wani kasa, ta yi wata kasaita ta inda idan za ta je gurin mutum ta yake shi ba ta da bukatar ta biyo ta bayan fage ko kuma a ganta kai baka tata a sai ta gaya maka ta turo wakili cewa garin kaza zamu zo gurin ku lokaci kaza mu yake ku ki ga yi kafi ta kai kasai tunda ai zaki inda ake ji ana wani lokaci a shiriku a ga an afko mu to in sun kai kasai ta da in za su je gurin ka ba su da bukatar koyarwa kawai su su turo maka cewa ga mun zuwa to sai suka turo wa kanawa cewa ga sanan tafi a wani lokaci kenan to kana sai suka ce su ba za su yi zazzau ba amma abin da suke so da ita shine sun ba ta wannan gari da ake shafaki sai ya zama kamar fansa ga yakin saboda haka su ba su yake su to wai sai aka ce wato wannan shine asalin wato misali zancen wasan nasu na cewa sun kasa kuma da hajjar sun bada fansa to wasu kuma suke cewa ai daga baya sai ya zama cewa yakin ya ci gaba ana ta yi tsakanin Kano da Zazzau wani lokacin Kano su samu nasara akan Zazzagawa Zazzagawa wani lokacin su samu nasara akan Kanawa to dai da tafiya ta nisa sai aka ga kawai tunda ba wanda yake ci kuwa da an kasa samun waye ubangida sai abu kuma ya zarce ya zama wasa saboda haka sai kana su rike wa Zazzagawa wasa akan cewa su ne iyayen gidansu su kuma su rike wa Kanawa wasa akan cewa su ne iyayen gidansu to kin ga wannan janibin yaki kenan to akwai wanda suke magana tauba shi din nan wato misali wannan dan ya da yar dan kan dan
ya da dan
madala yawa ko dai namiji dai da mace wanda za a samu dai wannan sun ta hada iyaye to wannan kuma wannan namiji ne wannan mace to ana yin wasa to an ce wai lokacin bayan zuwan Shehu Usmanu dan godi Allah ya kara masa yadda sai ya zama na wato sarkin Kano a wannan lokacin sai ya aurawa wato dan sarki wato misali dan sarkin Zazzau ya misali anan Kano sai aka dauki yarinya dan sarki a gidan sarki sai aka ba wa dan sarkin Zazzau yawa ai kinga anan yawa an samu ga dan mace da kuma ga namiji a can to sai zama na sarki na Kano da ya kai yarinya na S tasa Zazzau sai kuma hada mata da gara kasidiciya sai kuma ya kara daukan garin faki a wannan ruwayar sai ba ya tasa da a cikin gara ice ga tanan da mutan garin da wai ta je suna son zasu sha nono su rika amfani da shanin da suke gurin fulanin faki da saboda sai aka tafi da ban faki ita ma matsayin wato gara to a wannan lokacin zaman da ita wannan yarinya ta yi ta SRG yau da dan sarkin Zazzau Allah sai ya albarkaci wato auren nasu sai aka rika haihuwa ƴaƴa mata da ƴaƴa mata to sai zaman idan ƴaƴa matan sun taho Kano ganin dangin uwar mahaifiyarsu to su kuma waɗanda ƴan uwansu suke kamar wato maza nan sai su rika wasa su ma idan mazan can sun zo za su ga dangin uwarsu su mata ta su ma to wai wannan shine abin da ya sabbaba kenan kin ga anan gurin an samu wato ruwaya guda biyu yawa ta wancan wasa wannan kuma ta na yaki yawa to shi kuma wancan na uku ko ruwaya ta uku ita ce akan cewa wasan kaka da jika ne domin ko yanzu za ki ga an samu kaka da jika da mutum ma sai ke jira cewa kai wai ni kakan ka ne ne ki ana dan zole yawa to sai zama ne su a tunanin su masu wannan ra'ayin wato Ibrahim Dabo wanda yake shine sarki na biyu a Fulani bayan sarki Sulaimanu to sai zama ne a masu wannan ra'ayin suna ganin cewa asalin sa mutumin kwasallo ne wato na Zaria saboda kuma daga can yaro ya zo Kano ya zauna a Kano har sama abin da ya samu nasara wuta to shi yadda magana ta tabbata cewa Ibrahim Dabo asalin sa Bafulatinin Shungini a Sokoto to amma wato ya kuma yaran dalibin Shehu Usmanu ne Shehu Usmanu dan fodi da mai jihadi to sai zama na cewa shi ya zama babban malami to sai ya bar Sokoto shi wannan shi Ibrahim Dabo sai ya tafi gurin wani babban malami ana ce masa Malam Muhammad na Lakwaja sai ya zauna a Lakwaja din to da ya zauna a Lakwaja to dama ya tafi da dalibai ya tafi da jabbobi ya tafi da bayi dai masu yawa to da ya zauna a can ya dan jima sai kuma yi bukaci wato misali ya bar lakwaje din to sai to eh wai ya bar ta lakwaje misali ake san ya danganta in ka je sai kuma tashin inda ya same ka wani lokaci sai ka ci kuma kana so ka bar gurin to saboda ka sai baro lakwaje sai ya taho wato misali wannan kusalla din wato take a gabas da a gabas a wannan Zaria sai ya zauna anan anan ya ci gaba da karantawa ya ci gaba da wato al'amuran sa to kuma daga baya sai tunanin yana so yaje aikin haji to sai ya baro kusalla din nan sai ya taho wato misali zai tafi aikin haji to shine biyu ta wannan kwalin dangura to anan kwalin dangura ya zauna har ya ci gaba da karantawa to kuma daga nan ya ƙara so kan to sarki Sulaiman tun da ba shi ba platini ne sannan kuma malami ne to ya ji dadin ganin Ibrahim Jab tun da malami da malami sun hadu ai kinga abin ne ma san to saboda sai suka zama wato sarki Sulaiman ya aminta da sarki Ibrahim Jab har ma yana sashi a cikin wasu al'amura waɗanda suka shafi wanda suka shafi mulkin Kano din to har daga baya ma ya rika sashi na yin limanci to daga baya bayan rasuwa sai Allah ya wa sarki Sulaiman rasuwa to da aka Allah ya masa rasuwa sai aka ce to tun daga sarki Ibrahim Jabu ai shi ake sawa yana limanci kuma a wannan lokacin akwai abin da suke cewa wato amiruku imamukum amirukum wato limamuku shine sarkinku to shike sai aka ce to abin da ya kamata illa a mai da sarki Ibrahim Dabu ya mai gurbin sarki Sulaiman to saboda sai sarki Ibrahim Dabu ya zama sarkin Kano to aka tura Sokoto akan a tabbatar tunda kin ga a wannan lokacin Sokoto ai annan sarkin musulmi yake to saboda sai aka tabbatar da Ibrahim Dabu ya zama shine sarkin Kano to waɗancan isa kuma zazzaga su a tunanin su zaman da shi Muhammad Ibrahim Dabi a kwasallu to su sun dauka ana kafi Ibrahim Dabi idan shandi ya baro watake ya baro kwasallu din ya zo Kano ya zauna har ya zama abin da ya zama to su a gurin su tunda Ibrahim Dabi dan su ne to Kanawa ma sun zama ƴaƴan su to tunda jikokin su afwan tunda baban Kanawa dan su ne to kuma Kana sun zama jikokin su to saboda haka sai suke yin wasa a matsayin yin wato wasan jika da kaka na'am
da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin kuma da fatan dai kuna amfana bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
to shin wasanni wani irin wasanni ne an akan wuce gona da iri ko kuwa akwai kowani irin wasa za a iya ko kuwa akwai
eh to wato sai da mun cewa wasan hasu wato wasanni da barkwanci wanda kuma yake da ban sha'awa yanda su wato misali kamar shi wato misali wani malami nan malami me kware wato ko ce kware da aboki birnin ta wato malam Abdul Rauf a wato misali tukur yace wasan da ke gudana tsakanin kana da zazzagawa wasa ne mai dadin sauraro da kuma sha'awa a duk lokacin da suke yin sa wato zan suna gudanar da shi ne wato da annashiwa da takalar juna da kuma barkwanci da fadin fada duk inda suka hada da juna za ka samu su ne wa juna godan ragwanci ko kuma tsoro ko kuma misali su abuta misali su ce mu ku bayin mu ne mu ba iyawo mu iyaye gidan ku ne haka da suna yin irin wannan wani lokaci kuma zaka ji suna yi wa juna wato gorin rashin wayo ko wuta ko fuskar ta wayawanci misali to wai aka ce wai akwai lokaci mai da bakalo wai ya ture estate siyo masa gida za a sa a taushi yarinya da tabi sai ha tsaye samu sai ta fada rijiya to ta fada rijiya sai wani zo ya ga uban yarinyar cewa wance fa ta fada rijiya sai yake cewa hadda gadar to sai shi wannan mutum ya yaya ana magana yarinyar rai ana kana magana gida sai ya ce eh idan aka yi taushen kai ba zaka ci ba wani ba wai ai kai ma zaka ci taushen in ji uba ake ga wato ana so a nuna ma wai ba sanu wuta ce da shi amma ya ma fi daukan ma gyada ma ko taushe fiye da fadansa to wannan kirkin ga zazzaga suke wa kanawa irin wannan to akwai kuma inda suke ba da labari su kuma kanawa suka ce akwai lokacin da kanawa suka kai wa zazzaga yaki aka je aka kai misali saboda haka sai aka kiwe zazzaga ya zama cewa fillasa inda za su saka su saboda haka sai suka je wani katin dutse anan ita zazzaga sai suka hau sama dutse to suka hau wannan dutsen sai ya zama sai kanawa suka zo suka kiwe dutsen sai wani irin bayan sarki din irin wato da ake cewa a wannan da Allah soku wato eh soku ne sarki wai masu bandari a fada sai zagaya sai je samu sarki kan sai ya ce masa yalla ba ina so a bani dama in yi wani abu wanda duk lokacin da muka tuno wato za a yi dariya a fada sai ya ce an baka dama saboda sai ya je sai ya ce wa su wayannan kanawa din sai ya ce ku tsitsi kayan ku ku yi kamar gammu kamar za ku dauki kaya to ku je ku cusa kanku a kasa kamar za ku dauki wake za ku dauki dutsa da fasu zazzagan su take sai su kana suka yaka sai suka je suka cici su kansu a kamar an za su ci dutsa sai shi wannan makadi da sauran makada kuma sai suke cewa za mu dauke ku fa mu kai ku Kano za mu dauko dai yau sai suke ku dauke su ku kai su Kano ku dauke su kai su Kano to su kuma suka karkace wa ƴan uwansu za su daukawa marfa wai za su dauke su ba to sai suka karkace ruwa ɗaya bayan ɗaya ana kama su to shi ne kin ga wannan sucin sun ya kisha ainihin ɗaya da ɗaya marfa su sun a kan cewa wawaye ne Barcelona to su ma kuma gashi a wannan janibin ya za a yi jikirin yawon a cira su iya cikkiɗe ai ba zai yiwu ba kin gani to kuma har ma kana wasu na cewa wai da tashi za a ci zariya da yaƙi da tura suka zo ai ba a yi faɗa da yaƙi da harbi ba kawai zuwa aka samu kekunan ɗinki aka kewaye aka jinda ya kofar garin zazzaga aka ce ake takawa sai ke jikir ake jikir nisu dan shi fiskar ta yaki harbi ake saboda ka suka fita Abuja aka bi su aka
saka da kanawa
a zazzaga wai wai su zazzaga wan ake wa ake wa turawa kawai ta yadda zaka yi karko su tura kai sai suka ce kar a yaki a je a samu kekunan ɗinki tunda a yi jikir ɗinki a wancan lokacin ai sabo ne don Hausa ai da hannu ake yi da Allah da zariya allura musamman ma kin ga dukin ake magana zariya ai gurin gus to sai yazo sai suka ce to shikenan ake a samu guri a samu kifin dinki a cikin taka babu dinki sai zama kamar rarar bidiga tun da masu ba sanin bidiga suke sai karkar dinin sai duk suka gudu aka bi su aka kaka masu kuma aka wato misali ci ta zariyar da yake to wannan kin ga kenan dangane da wato wasan kanawa za ki ga koda mota aka shiga ko kuma aka ga wannan da ya tabbatar da shi wannan bakaro ne ko kuma ba zazzagi to fa wato alƙayi kenan har a ga wajen da za a rabu to irin abubuwan da zazzagawa suke gaggawa a Kanawa wato misali a wasa ya hada da bakano bakarridi wato wai a kaska a sallada wato shi ba zazzage yana ganin an kashe bakano ma wato kamar lada
Allah ta samu lada
yo wuya ce bakano wato misali da safa malam da rana kuma dindali yawa da daddar kuma ba sai irin ka ba kuma suna cewa bakano mai bacci da ido daya wato da ido daya bakano mai bacci baya rufe ido ya bacci a tsaye sai na garin ka goma sunan ka goma wato duk inda bakano yake wato sunan sa wato daban yake baya faɗa sunan sa na gaskiya kin gona nuna cewa kenan ba da gaskiya kenan ko yawa suna cewa wai hannu na gaisuwa kafa na sata wato in saboda shi sun sanar zargin Kanawa da fata yawa ku wuni ku kwana wato sani kuna yawo a gari amma ba a ga kafar ku ba wai wai bakano ba a ga kafar sa ya kwana yayin yana ta yau amma ba a ga kafar sa yawa wato sani suna cewa na Fatsuma ka saba da mari wato wai saboda yawa suna cewa sirri baban hanya to duk irin wannan yana da suna daga cikin wadanda wato sani Kanawa suke kun zazzagawa suke wa Kanawa to su kuma zazzagawa suka ce dan Zaria
Kanawa su kuma ya ce zazzagawa
to shi ne zan faɗa yanzu suka ce dan Zaria mai nakiya da garma wato misali na ci hukun masu kaurin cinya kun girma da kaka kun ga uban wani kun ce naku kun ga uwar wani kun ce ta
da sun girma da kaka
idan kuma da sosai sun girma da kaka sannan kuma ba a baku amanar mata don oyin wasannin da wato sani ke tsakanin Kanawa da kuma
idan ba a ba zazzaga amanar mata
ya suna zargin su Kanawa suna zargin zazzagawa da har cewa ba amana tsakanin wato misali zazzagawa da mata to shine su kuma Kanawa suke su ce musu Kanawa suke Kanawa barayi kun siyar kun sace su kuma su ce ba a ba ku amanar mata to irin wannan haka yake faruwa tsakanin su
to shi wannan wasan shin aka wuce gona da iri
wato ko da an wuce zaka ga kamar za a wuce amma ba a wucewa zaki ga har ma a takai baga ana jan juna ana waye amma kamar za a yi wani abu to amma kasancewar an san cewa wasa ne to lafiya lokaci wucewa kuma ki ga in za a yi sallama kuma a cikin nishadi yau in za a yi sallama amma ba a cewa ana faɗa gaskiya ni yanda takai ba a faɗa ba a yi gaskiya ba su ba kawai duk sauran ma masu wasa tsakanin ko na sana'a ne ko kuma na jini ne ko kuma wato misali na masarauta ce za ki ga za a yi abu kamar za a yi fada to in dai ba kaddara fa ke za abu kuma kaddara tsu amma in dai haka ne kawai to za ki ga dubiya a fada gaskiya
to har gobe tsakanin zazzaga da Kanawa su waye yayin gida
ai ba wanda zai ce sun da abu ne wanda yake da tarihi ko abu ne na tarihi shi ba Kano bi yadda ba cewa ba zazzage ba wasu shi kuma ba zazzage sai na shi kuma kullun cigewa yake Bakano ba wasu amma ai yaro da ganin birni ya san yafi garin su
to
ai ba ma sai an ce Bakano wai ma wato misali gari ke da zazzage ba ai ko da ma yanayi ma yanzu misali da a ce Zaria a Kano take ai da an samu filayi
sosai
da kuma Bakano a wato misali ya mallaki Zaria ai da ana daukan fili ai da Kanawa sun yi dafan filayi so ko ba haka ba kuma saboda gari ne gashi katin gari amma ga filaye duk a cikin gari mu ko nake duba ki gari saboda tsabar yalwa da kuma bunƙasa garin ku ji da fai ma yanzu babu su
babu
yawa sannan kuma idan kika duba ko a yanayi kana ganin Bakano ka san Bakano da ka ga Bakano ka san Bakano ba zan yi idan mace ce yar Kano kana ganin ta gasan Bakano wace amma ba san zagiya ta shiga yayya ma sai yanda ta yi na kuda dakin mayya to kin ga irin wannan wato shine abin da yake faruwa amma gaskiya ba a yin fada ba a yin fada yadda abin yake gudana insha Allah yawa
in kuna san rawa da zango ku ce yayye in kuna san ku ganni zango ku ce ushe in kuna san ku samu rahama ku ce amma
kafin mu karkare shirin namu yanzu ga wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdul Karim yang pioneer da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu kuma da kasani Hawwa Abdul Karim yang faniya ne yau na tare da bakuwar samu zamu dafa kafin da mu gabatar da abincin da zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta
ya sunanki
sunana madam Saada
madam Saada so yau me za a dafa muna
okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kaman na fito program na son dai wani abin dafa mai gida na dai da yaran dai mu yi sau dai mu ci duwo is simple but is delicious
so me da me mutum ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof
okay simple jollof rice na muna need any rice at all shinkafa things in mantis mackerel albasa amu maggi carrots and green pepper
mackerel haka ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba
yes
so na ake fara
okay farko dai mun yanka albasa mu amu mu carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu okay shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasa mu shi mu kara amu mu soya
amu wato tumatiri kin
yes tumatiri shi mu soya tumatiri sannan muka soya tumatiri na shi mu kawo tumatiri sannan mu kara
mu soya shi ya ta minute na
let's say like 2 minutes you dey na rike don dey kadan dey na mu dafa dey do yanzu gono of the wiki mu kawo shi mu sa tankon da muka daka green one din nan muka soya shi na for like 2 minutes then we just add our macro muka add macro yes shi mu kara magi nan ciki sai muka kara magi nan ciki muka kara shi mu zuba carrot mu da green pepper mu so for 5 minutes there shi mu kara ruwa muka kara ruwa shi mu add gishiri shi sa gishiri shi mu bari shi yi tafasa in yi tafasa shi mu sa shinkafa mu mu rufe so we let leave it like 25 minutes lokaci na da na doki yara na wasu wanka kafin mu zo no food is ready to serve
food is ready to serve
Simple jollof rice. Da me yake cin shi shike na kawai sai. Eh da dai dai in kwanta da hankalin mai gida na dai in simple jollof rice nan shin ne ne whipping cream. Whipping cream nan shi any brand that sells a kitchen na sa.
Whipping cream.
Milk ni ama da nono ni ama an kara ada preservative chicken da. Ake steel wa. Shi nan da kin sai whipping cream nan muna da powder muna da liquid. Dai powder one na ita sai ni kin doki 2 cups of powder one nan kika sa cikin mixing bowl ninki shiki doki chilled water 1 cup din ya kare shiki sa machine ninki buga na dai ice cream ne na kawai
shika ajiye shika
ajiye shi sai shi da ice cream din shi sa mun gida na yi cin ya kare na shi ice cream din nai kuma ya freeze shi da wannan shi kuma da kuma soyayya
To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗansa wato Fiona Wamai da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya